Entretien en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en bande. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan illar da cutar shanyewar gefen jiki ke yi da kuma barazana ga rayukan miliyoyin mutane. Za kuma a ji me ɗan Niger ke cewa bayan sakamakon zaben Amurka.
An gwada mun cewa da kowane dan kasa yana so ya samu cikakken inci ne ya zabe abin da yake so. Kaga kenan tunanin da mutane game kasa Afrika a Amurka a demokradiya ya samu karbuwa a cikin maskoko da ita.
Mata a Niger sun yi taron aduwar zaman lafiya
lokacin da wasu ƴan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar Birnin Gwari to Lagos. Suka kai hari ga bindiga ranan mun ga tashin hankali, wasu ba suka ce sun dauka tashin alkiyama ne yazo.
Muna dauke da shirin Adina Shan Kwaya da sharhin jaridan Najeriya. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Litini yayi kiran da a tsaida duk wani fada a kasar Habasha a daidai lokacin da Prime Minister Abiy Ahmed ke jinjina ma sojojinsa kan abin da ya kira nasarar su a Mekele babban birnin yankin Tigray. Na yi magana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed a yau din nan, inda ne kiran da a daina fadan da ake yi kwata-kwata a Tigray a shiga tattaunawa a kuma bayar da damar zuwa ayyukan jinkai ba tare da wani hadari ba, abinda Pompeo ya rubuta a ta kafar Twitter kenan. An kasa iya tantance ikirarin yawan mace-mace da kuma tashi-tashin hankula saboda katsewar na'urorin sadarwa da kuma internet a Tigray tun bayan da aka fara fada. Abiy ya bayar da sanarwar shirin kaddamar da hari kan gwamnatin yankin na Tigray ranar 4 ga watan Nuwamba da cewar hakan martani ne na harin da dakarun Tigray suka kai kan wani sansanin sojin gwamnatin tarayya. Zababban shugaban Amurka Joe Biden jiya Litini ya bayyana manyan jami'an da za su maida hankali kan batun farfado da tattalin arzikin kasar da annobar corona ta gurgunta, ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin Amurka Janet Yellen wadda za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci baitul malin Amurka a tsawon tarihinsa na shekaru 231. Haka zalika Biden ya zabi Nira Tandon wadda yanzu ita ce shugabar cibiyar cigaban Amurka wadda mallakar wata kungiya ce ta yan ra'ayin sassauci ta bincike da yada manufofi wadda ke birnin Washington DC don ta zama daraktan ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa. Idan majalisar dattawa ta amince da nadin nata, Tandon za ta zama mace ta farko da ba baturiya ba kuma yar asalin kudancin Asiya ta farko da za ta jagoranci wannan sashen. Biden ya kuma nada Wali Adeyemo, wani da daddan jami'in tsare-tsaren tattalin arziki wanda shine bakar fata na farko da zai rike mukami na biyu a baitul malin na Amurka. Akwai sauran nadan kuma na waɗanda ba turawa ba. Kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International na kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya sake kakaba mu Sudan ta Kudu takunkumin sayo makaman yaki, tana mai cewa tashin hankali, kuntatawa da kuma laifukan yaki da ake tafkawa kan farar hula sun rubanyi har sau hudu a wannan shekarar, duk wada tsagaita wuta da kuma kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da aka yi a watan Fabrairu. Kwamitin sulhun ya kakaba takunkumin sayo makaman yaki ma Sudan ta Kudu a watan Mayun shekara ta 2018 wanda ya sabunta shi bayan shekara guda da kuma a watan Mayun shekara ta 2020. Brian Custer, babban mai bayar da shawara kan tashi-tashin hankula da kuma binciken makaman yaki a ofishin kungiyar ta Amnesty International da ke birnin New York a nan Amurka, ya gaya ma shirin Sudan in focus na muryar Amurka cewa ana bukatar wannan takunkumin saboda sojojin gwamnati a tabakin sa ba su amfani da makaman yakin su bisa ka'ida. Ya kara da cewa akasari su ne maki aikar da kansu. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta damu matuka da yadda annobar corona ke ta saurin yaduwa a Brazil da Mexico. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya wa manema labarai a taron ɗan jarida da ya saba kira a birnin Geneva jiya Litinin cewa ina ganin ya kamata kasar Brazil ta fayi da gaske wajen yaki da wannan annobar a can. Ya nuna irin wannan damuwar game da kasar Mexico wadda yace tana cikin wani mummunan yanayi. Yau mutanen da suka mutu a Mexico sanadiyar cutar ta COVID-19 ya zarce 100 zuwa ranar 20 ga watan Nuwamba, kuma tun sannan kasar ta samu karin mace-mace har 5,000. Kasar Brazil kuma ta tabbatar da mutuwar mutane 172 sanadiyar cutar ta COVID-19, inda Amurka ce kawai ke gabanta wadda ita kuma ta bayar da rahoton mace-mace sama da 267. A halin da ake ciki kuma kasar China ta baiwa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da iyalinsa rigakafin cutar corona na gwaji a cewar wani Amurka manazarci a yau din nan Talata. Yana mai danganta bayaninsa da wasu majiyoyi biyu a kasar Japan da aka sakaya. Harry Kazianis, wani masani kan harkokin Koriya ta Arewa a cibiyar nazarin hanyoyin kare muradin kasa da ke birnin Washington DC, ya ce an yi rigakafi ma Kim Jong-un da iyalinsa da ma wasu jami'an gwamnatin Koriya ta Arewa. Babu tabbas game da kamfanin da ya samar da wannan rigakafin ga iyalin Kim da kuma ko an tantance ingancinsa. A ƙarshe, manyan limaman addinin Kirista a ƙasar Girka na kira ga gwamnatin ƙasar da ta maka ƙasar Bulgaria a kotu saboda a dawo ma ƙasar ɗaruruwan kayan tarihi na addini, ciki har da rubuce-rubuce na zamanin Byzantine waɗanda ƙasar Girka ke zargin ƴan sarika nokin Bulgaria ne suka sace a yayin yakin duniya na ɗaya.
Labarin duniya aka saurara. Yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Sokoto ta shirya taron fadakarwa kan illar cutar da kan kawo shanyewar gefar jiki, da hakan ma ya fito da barazanar yiwuwar rasa ran mutum miliyan 5.5 a fadin duniya a bana. Masana sun halakanta yawaitar cutar da irin abincin da mutane ke ci. Ga rahoton wakilinmu daga Sokoto, Muhammad Nasir.
Kididdiga ta nuna cewa ciwon mutuwar rabin jiki yana daɗa ƙaruwa a duniya, domin a cikin mutum hudu mutum ɗaya zai kamu da wannan rashin lafiya, inda miliyoyi ke kamuwa da ita a shekara. Cutar dai wadda aksari hawan jini ke kawo kamuwa da ita, haka ma akwai wasu abubuwa da ke kawo ta da suka hada da shan taba, sigari, ciwon shuga da kuma yawan shekaru. Dr. Awal Ahmad Musa likita ne mai fafatukar ilmantar da jama'a akan kula da kare lafiyar su.
Akwai data da aka yi wanda ya nuna cewa a Najeriya akwai mutum 26 cikin 100 fa fesinsiya waɗanda ke kamuwa da wannan rashin lafiya, da 1.5 yanzu ya kai 26, kaga yana karuwa. Abinda aka tabbatar shine masu kamuwa da wannan rashin lafiya a Sokoto, a Najeriya, a arewacin Najeriya ma yana karuwa ne, yanzu yana yawa. Kuma akwai wani bincike da aka yi a wanda ya nuna cewa idan mutum 10 suka kamu da wannan rashin lafiya, akalla rabin 10 din nan suna mutuwa saboda wannan rashin lafiya. Sannan abinda yasa suke mutuwa musamman a wuraren mu nan arewa, babu kayan aikin kula da su, sannan kuma akwai talauci. Mutane da dama suna da hawan jini, suna tuntuban mu, suna da hawan jini amma ba su iya siyan magunguna na hawan jini.
Bisa ga illolin da wannan cutar ke haifarwa, gwamnatin jihar Sokoto ta yi kawance da wata kungiya wadda ke gudanar da ayyukanta a kasar Canada mai suna Master Stroke and Archer Foundation a Turanci, domin ilmantar da jama'a Sokoto akan wannan cutar. Bashar Umarun Kobo AA shine mai baiwa gwamnan Sokoto shawara na musamman akan hulɗayar hukumomi.
Akwai kididdiga wadda ta bayyana a nan a cikin ƙasa akan cewa a kowace sa'a akan samu kimanin adadin mutum 8 waɗanda Allah yake karban rayukansu a ta dalilin wannan cutan. So shine muka ga cewa da za a dauki mataki na fadakarwa ga ilahirin jama'ar mu, muna ganin cewa ana iya ceto rayukan al'ummar jihar Sokoto da ƙasa ma baki daya.
To ko wanda darasi ne mutanen da suka halarci wannan taron suka koya?
Sunana Nasiru Umar Shagari. Gaskiya na amfana da abubuwa da dama sosai, dan irin yanda shi likita ya muna bayani idan mun safiya ta waye haka mutum ya kamata a ce yana exercise da sauran su.
Sunana Bello Haidu Madonka. San shi ba, zuwa na wannan taron ne ya sani elmantu da irin wannan cutar da ake faɗi irin yadda aka yi min bayani, kaga dole in kariya kuma in giya ma irin wa'anda kake tare su.
Sunana Honorable Muhammad Bello Kofaratiku, gidan Obando Masokoto. A to ni a shirye nake kamar yadda yanzu ma na fara an yi min blood pressure ina kuma an gaya min cewa insha Allah yana normal. To a shirye nake a duk sanda ni ji wani abu makamanci haka zai kokari in garza asibiti.
Masana dai sun tabbatar da cewa idan za a duka hadojin kare kai daga kamuwa da wannan cutar, to ana iya tsirar da rayuwa daga kamuwa da cutar wanda ke kisa cikin sirri. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To an gaida Muhammad Nasir. Bayan fitowar sakamakon babban zaben Amurka da alƙalima suka bayyana dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden a matsayin wanda ya samu nasara, al'ummar Niger ma na bayyana ra'ayinsu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kalubalantar sakamakon da nuna an samu makudi. Wakilinmu a Yemen, Suleiman Munibarma, na dauke da rahoton.
Koda yake sai da aka shafe kwanaki cikin yanayin taciba kafin bayyanar sakamakon zaben na kasar Amurka, masu bin diddigin wannan fafatawa daga jamhuriyar Niger sun yi na'am da wannan nasara ta dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden, duk da cewa dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump na da ja a kai. Abdulrazak Ibrahima dan jarida ne dake bibiyar kafafen sada zumunta.
Tayya mai kyau tun da tayya kana gani da tun farkon tayya tun nan yin zazzami tun ka jira an kai kwalli kawai ya shi ya haɗe ne irin abin ga barazana da bakasar zaka yi ba ya kuma karatu mai tumai wannan kuma ai ba ta yadda shi wannan shi ina isa ya zama samu kar darasi a fuskar shi gwamnati na mai barin gaduta da Trump. Mun gamsu da sakamakon da an ka bada kuma an gwada mun cewa da kowane dan kasa yana so ya samu cikakken inci ne ya zabi abin da ya kaso. Kaga kenan tunanin da mutane game kasa Afrika a Amurka a fuskar demokradiya ya samu karbuwa a cikin maskoko da ita. Rayuwa ta duniya kowa kaga yana zaune kwanci hankali ya kaso da kuma tabbatar da zaman lafiya a fuskar al'umma.
Duk da yake shi ma ya yi na'am da wannan sakamako, wani dan siyasa Alhaji Abdu Umani na cewa ya zama wajibi masu bakin fada a je a kasar Amurka su lallaba shugaba Trump har zuwa lokacin da kotu za ta raba wannan gardama.
Kara cikin doka yake. Babu wata matsala, amma doka America ta ce kowace kasa can ne zaka kan kara in sun kace ta dannan tatab babu zanca a kai wani kursu firam. Ka san kursu firam can ne ko kan za a fara zabe ya dada jiji guda wanda jiji kinan can nika cikin waɗanda da aki da su ce kwa yanzu abinda aka atai solution da shi lokaci ya zuwa inna da an tabbata an ce shine abin ga duk wanda annan tare da shi ma'aikatan shi da security agency za su gobce mishi su koma bisa da duk America ko asan doka ce da aiki tun da hanzu ba a take ta ba shi tarkicin shi cikin kaida yake kwa.
Bayanai sun yi nuni da cewa zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba 2020 ya haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin Amurkawa, saboda haka wasu ke ganin ya zama dole Joe Biden ya dauki matakan hada kan jama'ar wannan kasa kamar yadda a dai bangare yake da nauyin maido da kimar Amurka a idan duniya.
Kenan zai nuna ma jama'a shi an zabe shi ne kuma ya zama gwamnati na kowa ne. Na farko shi mai kada America su zan uwa dai uba dai bambanci na adena shi a doki matakai inda duk an America shi da inci shi magana kuma a shi da inci a kare shi na bi muna mu wajen Africa mu wasa mu ma a kula da mu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Mata a jihar Niger sun yi taro na musamman na addu'a don samun zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoto.
A yanzu haka dai dubban mata da yara kanana ne suka shiga wani hali na tangaririya a sakamakon yadda yan bindiga masu garkuwa da mutane ke tarwatsa gidajensu a wasu garuruwa na jihohin arewacin Najeriya. jihar Niger dake tsakiyar Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya masu fama da wannan tashin hankali al'amarin da yasa wasu kungiyoyin mata malamai suka shirya addu'o'i na musamman a masarautar Kwantagora domin neman sauki daga Allah malama Aisha Husaini na ɗaya daga cikin matan da suka shirya waɗannan addu'o'i
mun kuma hada shi ne domin mu yi addu'o'i waɗannan bala'o'in da ke tunƙaro mu cewa muka ga mu mata ne kuma muke haihuwar shehonnai fastoci da duk mai kirki da marasa kirki mu yi addu'o'i mu yi saukan alƙur'ani mu yi addu'o'i domin samu nasara daga waɗannan masifu
Hajiya Salamatu Muhammad da tace ta taba ganin yadda mata da yara suka shiga irin wannan hali na tashin hankali a yankin birnin Gwari ta jihar Kaduna ga abin da take cewa
lokacin da wasu ƴan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan dake kan hanyar birnin Gwari to Lagos suka kai hari ga bindiga ranan mun ga tashin hankali wasu ba suka ce sun dauka tashin alkiyama ne yazo mutane wasu ma sun kwashi kayayyakin su sun sanya hannu a kasar rasa inda za su shiga
shi ma dai tsohon dan majalisar dokoki na jihar Niger honorable Usman Musa Kasuwan Garba ya ce a yanzu haka yankin su na cikin wani yanayi na tashin hankali
kididdiga nuna cewa sama da gari 18 wanda sun tashi da ana sallan juma'a a garuruwan yau in ka je ba ganin kowa to sun tafi
mutane
a wurin kap
dan su kashe mutane suke koko mini
a ba abin da ba sa yi domin suna kashe mutane
hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna kokarin shawo kan wannan lamari duk da yake dai idan dambu yayi yawa baya jin mai inji shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga
figures din nan kullun karuwa suke yi sannan wuraren da wayannan ƴan ta'adda ke aikata wannan mummunan aiki kara yaduwa yake yana kara bazuwa abin ya wuce yadda kake zato ko kake lissafi don a kullun aka waye gari inda zaka iya bi ka bincika ka kididdige babu sahiya ta Allah da za a ce maka ba a dauki wasu mutane ko kuma wayannan mahara sun kai hari a cikin waɗannan kananan hukumomi duk da haka mai girma gwamnati bai yi ƙasa a gwiwa ba ana kashe makudan kuɗi wajen samar da tsaro amma Bahaushe ya ce idan dambu yayi yawa baya jin mai
fata dai Allah ya tabbatar da zaman lafiya a Najeriya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to kar da sha'afa muryan Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja Yaro na dauke da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binti Esero jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan makon wanda zai zamana kashi na farko, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari dake kanan Dabo a Najeriya ya yi hira ta musamman da chairman din NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah akan yadda COVID-19 ta canza salon gudanar da ayyukan hukuma. Ga yadda hirar tasu ta kasance.
Bakar ɗaya cikakken suna.
Sunana Muhammad Mustafa Abdullah.
Zancen COVID-19 ya kawo sauye-sauye a dukkanin abubuwa da ake yi a duniya. Yaya COVID-19 ta canza salon yadda kuke gudanar da ayyukanku a hukumar NDLEA a Najeriya?
So da yawa, muka so mu bi abubuwa da wasu mutane ko wasu kasashe suka faɗi mu ɗaukawa kamu abin da ba za mu iya ba. Ni ban ga dalilin da za a ce wai COVID-19 ya kawo canjin salo na aikin da muke ba. Kuma da wani abu da yi tun da COVID ya hana movement kamar da aka saba, it means mutane ba su suka fita waje suna abubuwan da suka saba ba. In kuma kowa yana nan a ɗan lungunsa that means an bar shi sai abin da wakana cikin gusa yake yi so mu aikin mu bai canza ba tunda movement ma ya rubu kwayoyin da ake safarin su ma tunda a cikin lokacin lockdown ba sana so ba wani ba aikin mai da wani nasaba da covid
dan haka za a iya cewa kamar kun gudanar da ayyukan ku yadda kuka saba ba tare da mishkila ba game da wannan batu na covid
kwarai da gaske kuwa dan kawo kai da kai da abin da yake wakana kasa mana ka duba ai sai safarin wayan abubuwan cikin mutane ke samu lokacin lockdown ko babu safari
dan haka covid 19 ma ya sauƙaƙa ayyukan ku
kwarai da gaske kuwa sai dai kuma abin da ake cewa jita-jita ne waye wayansu tunda wayannan ba su samu ba sun koma ya ɗiban wansu ba a locality nasu wannan aikin mun nan fa mutane su gane akwai namu doka ce na gwamnati na federal kafin nan dokan ai akwai inda ake farawa iyaye suna da haƙƙi akwai wasu haƙƙi akan iyayensu me yasa iyaye ba su fara abin su da ya kamata ba gida ba hurumin yan daily mai ta gidan kowa da kowa tana tambaya me ke faruwa a gidanka magidanta me suke yi
Raka daɗe batun yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi na tuma kafin ita wannan cuta ta corona ta zo abu ne da kuka yi ta cewa kamar yanzu yadda ka fara faɗa cewa ba yara ce bane a wuyan MDMA amma a hannu guda kuma kukan kuna kokawa akan rashin wadatattun ma'aikata ma'ana ma'aikatan ku ba su kara ɗaya ko ina inda kuke da sha'awar su gudanar da aiki ba wannan hali ake ciki game da warware wannan zance na matsalar ma'aikatan hukumar MDMA
wannan tambaya ta gaskiya ne haka take da amma an ka tuna a kwanakin ba ana fadi a fili kowa ya ji shugaban kasa president Muhammadu Buhari ya ɗauki alƙawarin cewa zai kara mana mutanen aiki har zuwa yawanci kamar 15,000 amma za a yi shi daki-daki ne ya riga ya ba mu daki na farko 5,000 kuma yanzu a haka nan da muke ana kokari an kusa tattacewa wanda za su je cost na farko kuma abin da ya kara cewa ya ma sake salo ba kamar yadda ake ɗauka da ba yanzu kowace local government sai a ɗauki 'yan local government ne da aka ce da ɗan gida ake cin yawa mu fara kafin tun daga local government mu ɗauki 'yan local government ne su gaya wa da mai gida kana a local government za su kafin a dawo state capital kafin wani ji mu yaji malam Aminu Kano airport sai fita daga kwaya tun kafin yanzu Kano ma mun tare shi daga misali daga local government
wannan yana nufin za ku kafa ofisoshin ku kenan a yankunan ƙananan hukumomi
ba zan da fara sai mun kafa ofis ba te muna da idanu ko ina ko local government riba ko da 74 nan in Allah ya da mana shugaban kasa ya yi kenan ko wani local government sai mun sa ma'aikaci ko da labari ko zai ba mu yayi gama aikin sa a kullun wannan gonakin samun su ke kana vista ana noma ta wa kun ga noma ɗin da ko ina take muna sun muka samu labari muna zuwa har a jos ma kwanakin ba an samu su alal misali a kogi ina ji wajen wata uku kenan mun samu ton uku a magudi misali ton uku kuma duka Kano aka yi lodi za su zo da kun ci sa ba samu su shiga Kano ba mun tare su sun daga wajajen da kogi lokaci da
To jama'a da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ni Binta Esero da na hada shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo mako kashi na biyu
an gaida Binta baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times kamar sauran jaridun Najeriya da kuma duniya da jaridar Premium Times ta rawaito shugaban kasa Muhammadu Buhari na bin sauran shugabannin kasashen duniya wajen mika sakon fatan alheri ga sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden da mataimakinsa Kamala Harris jaridar Premium Times ta rawaito Muhammadu Buhari na bayyana Joe Biden a matsayin kwararre wanda ya shafe kusan shekaru 40 yana majalisar dattijai kana kuma a yi shekaru 8 a matsayinsa na mataimakin mulkin shugaban kasa ta cewa hakan zai taimaka masa wajen tafiyar da mulki ba ma kawai a kasar ta Amurka ba amma da dangantaka da sauran kasashen duniya Buhari ya kira ga Joe Biden da ya taimaka wajen habaka dangantaka na kudda kus tsakanin Amurka da kuma kasashen Afirka sai kuma jaridar the punch da ta ruwaito cewa an gudanar da wani taro tsakanin wakilan gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya da yan majalisun tarayya daga yankin sakamakon zanga-zangar kawo karshen wani bangare na tundurin yan sandan Najeriya da ake kira SAS taron wanda aka gudanar da shi a birnin Enugu ya samu halarcin jigajigan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin yankin kudu maso gabashin Najeriya rashin jagorancin gwamna Dave Umahi sai kuma jaridar Vanguard da ta ruwaito sukan da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya a suftewa shugaban kasa da gwamnatinsa bisa gazawar gwamnatin na kawo karshen yajin aikin malaman jami'o'in da ya shafi watanni ana gudanarwa rashin kungiyar ta ASU a jihar Kano ta soki ministan kwadugo da na ilimi ta babban akanta janar na Najeriya bisa matakan da suke dauka na yin kafan angulu ga taron da ake yi tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayya da kawo karshen yajin aikin malama da ake gudanarwa jaridar Vanguard ta ruwaito shugaban kungiyar rashin jihar Kano Dr. Mahmud M. Law da bayyana cewa dole ne kungiyar ASU ta fadawa gwamnatin tarayyar Najeriya gaskiya cewa ba da gaske take ba na kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in suke yi sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa yanzu haka gwamnatin babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta samu umarnin kotu na toshe amfani da wasu asusun kuɗi da wasu mutane akalla 20 da ake zargin suna da hannu a zanga-zangar kawo karshen sashen yan sanda na SAS da aka gudanar wanda kuma yanzu haka ake ci gaba da gudanar da bincike akai matakin babban bankin na tarayyar Najeriya da ya biyo bayan umarni daga jami'an tsaro daga hukumar tsaron Najeriya hannun babban attorney general na Najeriya kuma ministan shari'a kuma yanzu haka alwani alkalin babban kotun tarayyar Najeriya Justice Ahmed Muhammad ya bada umarnin rufe asusun na mutanen hanna tsawon kwanaki 90 baban Jibrin Murai Amurka daga Najeriya
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya bi salam
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka kowane zamani yana da irin barazana da yake huskanta daga waje a ƙarƙashin shugaba Ronald Reagan Amurka da kawayenta sun muskanci barazanar aƙidar kwaminsanci daga tarayyar Soviet. A yau Amurka a ƙarƙashin shugaba Donald Trump na huskantar ƙalubaloli daga jamhuriyar mutanen China da gwamnatin ta'addanci ta Iran. Tubali mai ƙarfi da bin gaskiya su ne gimshiƙan manufofin Amurka a kan babbar barazana da duniya ke huskanta a yau wurin walwalar mutane. Wadda ita ce jam'iyyar kwaminsancin China, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, a wani jawabinsa da ya yi a cibiyar Ronald Reagan a ranar 10 ga watan Nuwamba. Mun faɗa ƙarara kada mu da faɗi cewa alaƙar Amurka da China ba za ta dogara ne akan hasashe da jam'iyyar kwaminsancin ta gindaya ba, sai dai za ta dogara ne kawai akan ƙarfin ikon kowace ƙasa da kuma rawar da kowace ƙasa za ta iya takawa a duniya. Wannan shine abin da muka faɗa wa takwarorin mu na China cewa lissafi da nuna gaskiya da ramawa sune ake bukata daga Beijing. Hakan na kuma nufin ba za a kara samun batun rashin bin doka a tekun kudancin China ba. Ba za a samu tilastawa ba. Ba za a kara samun amfani da ofishin jakadanci ana leƙin asiri. Ba za a samu satar fasahar Amurka ba. Kana ba za a sake samun batun take haƙƙin bil'adama inji Pompeo. Ya kuma ce ba za a lamunta da zalunci daga jam'iyyar kwaminsanci wacce take aikatawa a Xinjiang da Tibet da wasu wurare. Game da batun Iran, Amurka tana daukar matakan matsin lamba da ke hana Tehran da kawayenta 'yan ta'adda samun biliyoyin dala. Akwai nasarori da dama da aka samu karkashin shugaba Donald Trump. A gabas ta tsakiya, an mai karfin Amurka da ba da jagoranci daga nesa a wani bayani da Sakatare Pompeo ya yi. Ya ce mun rusa halifancin ISIS, mun kashe Bagdadi da Sulaimani, kana mun maido da hana ayyukan soja da gaske. A wasu wurare na yankin, Amurka ta faɗaɗa muhimman manufofinta na ƙasashen waje. Amincewa da Bardin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma amincewa da Golan Heights a matsayin wani bangare na Isra'ila na nuna Amurka ta taimakawa kasar ta Yahudawa ta zama mai muhimmanci ga makomar yankin, inji Secretary Pompeo. Bukatar rayuwa cikin walwala abu ne mai muhimmanci ga kowane mutum. Kamar yadda Secretary Pompeo ya faɗa, mun ga haka ga mutanen Venezuela sun kosa da muguwar gwamnatin Nicolas Maduro. Mun ga kuma haka a Nicaragua. Mun gani daga mutanen Iran da kuma mutanen Belarus dukkaninsu sun daidai a cikin wannan yanayi. Dole ne Amurka ta bi kadin yanci da walwalan bil'adama a duniya. Muna da ƙwarin gwiwa ga manufar ƙasarmu. Mun yarda da ɗabi'unmu, kada mu himmantu mu kare tsarin rayuwarmu saboda mun yi imani da aƙidar Amurka. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.